Lamarin ya auku ne a karamar hukumar Logo dake jihar Benue, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue ASP Moses Yamu ya shaida mun.
Su wayannan yadda suka afko musu abin da ake kira ambush, da dalilin haka dai muka rasa 'yan sandanmu guda biyu, muka samu muka curo sauran ma'aikatanmu wanda suka je suka tunkare su, suka kore su, suka koma dai cikin daji da suke, kuma dare ne kuma zo san bai mota ne wannan hanya, amma yanzu dai an kara ma'aikata a wannan area da
to amma iya kama waɗansu tunda aka fara wannan kashe-kashen.
Eh, an kama mutane kaman guda takwas makon da ta wuce, kuma an shida an kai su kotu mako a cikin ranar Juma'a, biyu kuma yau aka kai su kotu.
To amma wani yanayi ake ciki?
Yanayin dai akwai tsoro dai a zukatan mutane, musamman wanda suke tsaccen yankunan boda da Nasarawa. Amma hukuma federal government tana ta dau mataki a kai, wanda Inspector General of Police IGP Ibrahim Idris ya turo ma'aikata wanda shi ma kamar yanzu haka da take magana da ke yana nan jihar Benue, sabida wannan akan a tabbatar cewa wannan kashe-kashen ta tsaya haka.
Sakataren hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue, Emmanuel Shior, ya ce akwai akalla 'yan gudun hijira fiye da 80,000 a sansanoni hudu da gwamnatin jihar ta tanadar, da kuma wasu fiye da 10,000 daga kudancin kasar Kamaru da ke gudun neman mafaka a jihar ta Benue.
Sun kai guda kamar 80,000 refugees masu suna gudu a Southern Cameroon domin zaman su a cikin kanti nasu. Sun gudu sun shiga kwanda local government. Su kuma suna da yawa above 10,000.
Fiye da 10,000 kenan.
Amma so far government na Benue State ne kawai yana shan wahala da su a can.
Mr. Emmanuel ya kuma buƙaci hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa, wato NEMA, da sauran ƙungiyoyi da su agazawa gwamnatin jihar ta Benue, wanda tuni ta kai wa 'yan gudun hijiran kayayyakin abinci da wasu kayayyakin buƙatun yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.